hukumomin kiwon lafiya jira da ma sun ko tabbatar da annobar cutar kwalara ne a kanan hukumomi biyu da ke makwabtaka da juna wato karanan hukumomin mobi ta arewa da kuma mobi ta kudu wanda kawo yanzu aka bayyana cewa mutum 12 ne ma suka mutu yayin da mako ake jinyar mutum 134 sakamakon kamuwa da cutar tun farko da yake tabbatar wa manema labarai bullar cutar Dr. Bauki Barandeli da ke zama shugaban cibiyar aiki da cikawa na yaki da bullar cututtuka a jihar wato Emergency Operation Center EOC a takaice ya ce tuni fa aka tura manyan jami'an kiwon lafiya tare da haɗin gwiwar jami'an hukumar kiwon lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya wato WHO domin shawo kan lamarin. Lallai an kuma samun rahoton bullar cutar kwalara ne daga babban asibitin Garmobi inda aka kawo su majinyata da ke amai da gudawa kuma tuni mutum 12 suka mutu yayin da ake jinyar 134 kuma kawo yanzu tuni aka ɗebi samfurin kwayar cutar da yin bincike a babban asibitin koyarwa na Maiduguri domin ɗauka mataki. Bullar cutar dai na ko zuwa nema yayin da ma'aikatan jinya a Najeriya ke ci gaba da yajin aikin da suke yi kuma tuni hukumomin kiwon lafiya a jihar suka soma wani gangamin faɗakar da al'umma na ke kulawa da tsaftar muhalli domin gurin yaɗuwar cutar kamar da yadda Dr. Dilima ke ƙarin haske. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.